فلم يجد غير المصطفان محمد على من هداني للجميل المجمل
وسل يا مولاي الجدار كدني على من هداني للجميل المكمل وآل وأصحاب كرام أم أجد ومن سلكونا للأمين المزمل
yace fabar hama hadal abdi fihi tashaffa'an, yace ya Rasulullah, yace wannan bawa shine barhamu shehu ce na radiyallahu ta'ala anu, yace kayi alfarma gare shi, kayi masa alfarma ya Rasulullah. Na'am, yace ya Rasulullah kayi alfarma a cikin sahabbansa a duniya da lahira. Yawa kaiwa bawa kaiwa kai masa alfarma ya Rasulullahi, kaiwa sahabbansa alfarma a nan duniya da lahira. Wato kaga ita alfarma annabi, ko ka ce shafa'a, ba sai a lahira ba, a duniya ana buƙatar annabi. Ai dole ne ana buƙatar manzon Allah a cikin komai. So ake shi mutum a cikin komai, fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, ya zama yana dacewa da aikin annabi. Sannan a cikin komai kuma ka dinga neman tadarukin annabi sallallahu alaihi wasallam, zai Allah ya shigo cikin lamarinka. A cikin kowane hali kake kuma ya zama wato zuciyarka ka dinga jin kaunar manzon Allah tana dada ƙaruwa. Yawa, kana da dilmiya cikin shauƙin annabi da san manzon Allah da bijan annabi da tunanin shugaba sallallahu alaihi wasallama da ƙarewa a cikinsa da wanzuwa kuma a cikinsa sallallahu alaihi wasallama, kuma kana masala koyi da shi alaihi salatu wassalam. Na'am, a lahira ma kuma da mun kuma an sani ba wanda ake buƙata in ba annabi ba. Yawa, shi ne da ranar, shi ne sarki a ranar, ranar da limanul mulkul yawm, ranar da Ubangiji yake bayyana da al-Maluku, yake bayyana da tajalli na mulkinsa. To manzo Allah zai bayyana yana sayyidu a wannan ranar, kuma yana sarki a wannan ranar. Yawa, ana sayyidun nasi yawmal qiyamati sallallahu alaihi wasallama. Na'am,
kabarha ma hadal abdu fi tashaffa'an,
yake cewa wannan bawa shine barhamu, yace ya Rasulullah kai alfarma gare shi. Yace wanda bai yi kaunar wani abun buri ba in ba annabi ba. Yace ya Ubangiji na kayi salati gwargwadon alƙadarin annabi, shi ne za ka yi wannan salatin. To kaga ban shi da iyaka kenan. Yawa, shi miƙdaru, ba wanda ya san miƙdarin manzon Allah sai Allah. Na'am, salatin ya tabbata absa, wanda ya shiryatar da ni izuwa ga wanda yake mai kyau shi ne annabi al-mujammali, wanda yake kuma abin ƙawatawa, wanda Allah ya ƙawata shi. Ya Ubangiji ka yi salati gwargwadon alƙadarin annabi. Ya ce bisa wanda ya shiryatar da ni izuwa ga wanda yake cikakke shi ne annabi, wanda yake cikakke, babu naƙasu a tare da shi, babu tawaya a tare da annabi sallallahu alaihi wasallama, al-mukammali, wanda yake kuma abin cikawa, wanda Allah ya cika shi. Kartamma ma'anahu kenan. Na'am, wa alin salatin ya tabbata ga alu da ashabi masu girma a majidin, wanda suke masu girma da wanda suka haɗu a tafarkin al-aminu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-muzammili, wanda yake mai lullaba da bargo sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda Allah ya gaya masa, ya ayyuhal muzammil. Alhamdulillah, Allahumma